muna muku maraba da zuwa wannan shiri na zauren VOA inda za mu tattauna batun zaben kasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A tare da ni ina da manyan baki, ina da wani ba America dan uwa ne amma duk rayuwarsa a America yayi shekarunsa 48 a kasar Amurka. Sunansa Muktar dan Malam. Ina maka maraba da zuwa. Ina tare da kuma wani ba American shima. Shima din ya dade a America duk da cewa bai kai shekaru 48 ba. Amma ya dade shima dan ko suna makota ne a da. Sunansa Dan Juma Abdullahi. Ina maka maraba da zuwa wannan shiri.
Barka da yajin Madina.
To sai kuma mace yar uwata Fatima Dabo. Yanzu bari mu fara shirin da Muktar dan Malam. Malam, yaya zabe a America take ne?
To, shekara shekaru abubuwan da nake na sani. Ba kuma da nan gani a gida ba ne. Nan mun je mun kwaikwaya a can. Ko? Ko ba haka ba?
Idan muna kwaikwayo da America irin demokratiyyar mu.
Yawa, yawa. It's a process da aka establish shekara da shekaru. Ba wani tashi hankali ba wani cuwa-cuwa ne ko bai ne. Kamar yanzu wani lasu da gina yi a nan nawa daga embassy.
Kore. A nan, cikin Abuja har ka je ka kada ƙuri'a.
Kore, kore. And it's counted, I know. Absentee voting.
Kuma za a kirga a hada da wa'anda ke kasa.
Exactly. So, neighborhood, anguwa-anguwa, once can register as from 18 years old. To a change of 18, American at 18, literally. Once can register, only change of address. I'm a voting linker every election, co-municipal, co-state, or federal.
Government area.
Ballot linker will come in the mail. The list of the candidates, the propositions, the count. So you have time to review and pick professional zakai or amendment ne ko menene ko kuma candidate da kake so, and then candidate will start coming into your neighborhood gida har masallatai suke zuwa da muna juma da su zo
da majami'u
kwai za su zo. They're working for you, so they look for your vote.
Suna neman kuri'un ku
kwai. My first vote na jin lokacin jimi kata ne ma second election
din amma kana America lokacin ka
na America 1978 kin gaya
sai ka kada ƙuri'a lokacin kana ɗan shekara
18 na cikin standard da first ko ba wai zaka zo ka je wani post office zaka je ka register akwai form ko ka tika kawai ka aika ba ne
an har ka kenan ba sai ka tuna layi ba
ki ta shi registration din kana na vote amma an ka je voting neighborhood ne ko a samu a school ko church ko dai vacant recreation center now. Exactly. You know, still like a detail voting. And when you're moving, you notify them, they can move your voting station in the kitchen, in the kakuma.
Yes, then catch a form. Say, change your address, yezu.
Yezu.
Shi kenan sai kuma ka gaya musu cewa ka canza. A rubuce?
A rubuce. A rubuce. Ko kai online ko a rubuce ko kai kira on the phone. They will take your changes.
Kenan sai a canza maka address
da ko zuma an kaje cikawa din za ta tambaye if the address is still current address ka ce yes dan sai ka rubuta kuma kana so a dinga mailing maka into different address kin gani wannan is the antique so su candidates din ka kama Republican Democrat Independent in the registration as Democrat ne ba wani way ba kai sanar nan kai sanar can
kai ne ka dauki ran
eh way party with the terms of party you can just abstain kuma ba ka so candidates din but da kuma ne kawo losses kenan fa rashin kenan kuma to the candidate you know so but kamar yanzu daga Kamala the vice president kawai zama vote sai shi senator Fadar Sheikh
nana ne saboda ra'ayi ne na shugaban kasa da na yan majalisu gaba daya
na state to amma da ma ka san wanda zai dawo so you just have basic character dubi ba just
sa alamun cewa ka zabo wannan
mutane kwarai
a lokacin dan jiro ba zan zo wurin ka kaga duk kun ga yadda ake zabe a America yaya ka ga wannan campaign din na tsakanin Donald Trump da Kamala Harris
wannan ne karo na farko da za su kara akwai matsaloli da ke addaban mutanen America tana son ta tsaya wa hakokin bakin haure shi kuma Trump baya so shi cewa yayi ma ranar farko yana hawa zai sa a kori illegal abin da migrants ya wato
wanda suka shigo kasa ba izini
wanda suka shigo ba izini yawa zai sa a fidda su a kore su to kin gani saboda haka shi kuma wato dama ainihin matsayin dan Republican ba sa son interference din yawa ba sa son baki kuma ba sa son gwamnati da yawa a rayuwar yan Amurka saboda haka kin ga ba sa son kuma haraji da yawa ayi ta dora haraji wa kan kasa yawa so kin gani saboda haka ita kuma wayannan abubuwa duk wani dan takara na Democrat zaka samu abinda shi dan Republican yake so shi kuma baya so haka dai haka ake ta
tafiya wato shine bambancin kenan
shine bambancin ra'ayi a siyasance haka ake ta tafiya
to Fatima ga don zo gare ki yanzu saboda kin duba yanayin da suka yi wa kike ganin irin wannan zaben shin abu ne da zai yi tasiri har a ce gashi suna tafiya kunnen doki da Kamala Harris da Donald Trump
kin sani fa in dai na gana kunnen doki da mace da namiji ba na samun courage sai in ji sai karsashi na ya abin nan
me yasa
da na ga wannan kunnen dokin da ake yi da Trump da Kamala to gaskiya jikina yayi sanyi
me yasa da kike sanyi
kin gane ai kullum ina faɗa kina mace a duniya ba ma a ko ina ba sai kwazon ki ya kai kaman uku na namiji kafin kike samu wasu
magana kuma abin da duniya ne
abin da duniya ne ai komai ki komai su maza su suke mulki su suke mulkar duniya kuma a duk inda kika zo kina kankan da namiji sai namijin ne shine a gaba da ke ai inda duka ta yi masa limit a ce tana
gaba
80 yana 20 sai mu saka rai kin gane ne nake nufi saboda mahajin din 47 48 49 50 dare daya ƙura'a eh ma za ta canja abu
kamar barin da wajen mutar me za ta ce a game da wannan bayani da Fatima ta yi yanzu
kisan America but the lower class ba ma kamar irin southern states inda ba ilimi in mutuwa za ka yi za su mutu da kai so ko me yayi bai laifi
ko in dai suna san ka duk abin da kai shi kenan
ilimin su kaɗan ne
in ya zo ta siyasa
yes shi kuma already ya yi brainwashing nasu kuma su dama suna neman baki da zai musu magana kin san maganar racism din is life very much alive
wa dai launin fata
yawa so akwai masu su faɗa da yawan su amma ba su su faɗa to shi ne kaman bakin su dama kuma shi abin tsanan shi a duniya mace kuma baka to yanzu kuma gashi na competing da mace educated kuma baka ko lokacin Hillary ai haka ya zage ta biyu mace already wannan kuma ita tu ne ma da baka kuma mace
dan Juma kana ganin wannan zai tasiri a zaben nan sosai
a kwarai da gaske Hajiya Fatima ta faɗa kuma shi mutari ya dade jaddadawa haka ne ya kuma ba da dalilai kuma ni ma ina jin haka ne
amma ba ji mai dan ji mai like faɗi kin ga abin da dan Juma ya faɗi shi dai yana goyen bayan a samu sauyi a America me kike goyen baya
kin ga akwai hadarurruka misali idan ka dauki magana cewa ai ana ganin motsayi ne wanda mace bai kamata a ce mace ta zama ba to kina ganin ita yanzu Kamala Harris misali ta zama shugaban kasar America waɗannan da suke ganin bai dace ba bace kamata ba za ta yi ba kar ta yi za su kyale ta zauna ta yi mulkin nan lafiya kin gane one abu guda ɗaya ne fa eh na ci zabe
wani abu ne kuma gudanarwa
kuma ki tuna fa duk da abin da ake magana a sai namiji da ba a so ya ci ya zauna lafiya a samu a rali ya zama idan mace ba a buƙatar da ta samu abu mutane nawa ne za su yi rali da round a ci za ta wannan support har yanzu fa a duniya fa babu wannan equality din sannan kuma a karɓe ki kina mace
to ni na ɗan sha bambam da Fatima a wannan abin da ya sa kuwa hukumomin su na zaɓe na doka na majalisa na siyasa da sauransu su wa mutane suke aiki ba mutum ɗaya ba western democracies kamar su Germany da Britain mata sun yi systems ɗin sun goya musu baya
ta ɗauki zaɓen da suka yi da takarar da aka yi da Trump da Hillary kai wannan ya kara kaɗan ɗaukar gwamna kaɗan yi tunani
ni ba ma maganar zaɓe nake ba fa maganar sun ci ne mata sun ci kuma sun yi mulki
ba wai na ce ba sa yi ba ne ba na ba sa ba
ta tuka yi a America ba
ki abu ne ce idan macen da ba a so ai matan da suka ci an so su ci ne
shi din ne kamar yadda suka ce din tsari yana aiki ko waye kai ko ana son ko ba a son ka wani an yi tsari naka president ne yanzu kare ta kare
da haka muka kawo karshen wannan shiri na musamman na zauren DOA kan zaben kasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa a madadin baki na mutarikan malam dan Juma Abdullahi da Fatima Dabo sai kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.